Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger ka iya kama mu ta kai tsaye ta zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da kuma Dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahadi 6 ga watan Agusta shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farcin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfi, barka da wannan lokaci. Kasashen da ke da kujeru a majalisar dinki, wato kwamitin tsaron majalisar dinkin duniya, dukkan su sun jefa ƙura cewa sun yarda a kakaba koda ta arewa su munanan matakai na horar da ita. Babban kungiyar bunƙasa harkokin ciniki ta kasashen nahiyar Latin America kuma ta dakata da Venezuela domin Venezuela din ta kore babban lauyarta. Sannan Pakistan ta ce Amurka ƙarya take mata da take cewa wai tana ba da hurumi ana kai hari a kayan Afghanistan.
Kanin labarin kenan aka ji. Kungiyoyin kare demokradiyya da mama abotan kare zaman lafiya na kira da akai zuciya nesa ga dukkan al'umman Najeriya kan furcin da ka iya kawo rabuwar kawuna. Haka kuma za ku ji muna dauke da rahoto a jamhuriyar Niger, kuma kungiyoyin jami'in adawa ne ke nuna rashin amincewar su ga kin gudanar da zabukan kananan hukumomi. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta jagoranci shirin dashen itatuwa a jihar Gombe domin yaki da kwararar hamada. Sai kuma jihar Oyo, inda rundunar yan sandan ta gabatar da wasu yan fashi da makami ga manema labarai. Za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To kafin ba ku labaran, muna so mu fara ba ku hakuri tukunna ba ku ji kada kadan da kuka saba ji, muna kawo muku bayan zaka tarin injiniyoyin mu nan suna neman su gane abin da ya faru, amma dai muna fatar kuna jama'a yanzu. To ga labaran baki ɗayan su. Kasashen da ke da kujeru akan kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya daukacin su duk sun jefa ƙurar amincewa da kudirin ƙarfafa Koriya ta Arewa wasu sababbin matakai na tarnaki wanda za su sace asaran zunzurutun kudin shiga kamar dala miliyan 1,000,000, kudin da aka ce tana amfani da su wajen gudanar da shirye-shiryenta na kera makaman nukiliya da kuma masu linzamai. Shi wannan yunkurin na Majalisar Dinkin Duniya dai martani ne da ya biyo bayan makamai masu linzamai da Koriya ta Arewa ta cilla sama a ranakun 3 da kuma 28 ga watan jiya na Yuli, wanda har ba su yi nuna cewa yanzu haka Koriya ta Arewa ta mallaki fasahar da za ta iya harba irin waɗannan makaman su kawo hannun Amurka da kuma kusan dukkan ƙasashen nahiyar Turai ma. Wannan matakin da Majalisar Dinkin Duniya ta ɗauka dai abin da yake nufi shi ne cewa Koriya ta Arewa kenan fa za ta rasa sulusi, wato kashi 1/3 na dukkan kuɗaɗen shigar da take samu daga hajjar da take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare, wacce take samun dala miliyan 3,000 a kan sako wace shekara. To hali yanzu kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda ya samu wani rangadi na kasashen nahiyar Asia, ya samu ya gana da ministocin harkokin wajen kasashe uku na wannan nahiyar, amma rarrabe da juna haɗe da su, kuma ministocin sun haɗa da na ƙasar Myanmar da Japan da kuma Koriya ta Kudu. Duk a ƙoƙarin da shi Tillerson yake na neman ganin an daɗa matsawa ita Koriya ta Arewa lamba ta yi abin da ake so ta yi. A lokacin ganawa da ya yi yau Lahadi da takwaransu na Koriya ta Kudu Kang Kyung-wa, su duka biyun sun jinjina a Majalisar Dinkin Duniya akan ƙudurin da ta ɗauka kan ita Koriya ta Arewa. A wadda ne dai dama aka shirya zai gana da ministocin harkokin wajen Rasha da na China, wato Sergei Lavrov da kuma Wang Yi. Babbar kungiyar bunƙasa harkokin ciniki da kasuwanci ta ƙasashen nahiyar Latin America ta MARCOSUR ta dakata da wakilcin ƙasar Venezuela a kungiyar a sanadin matakin da sabon majalisar yi wa kundin tsarin mulkin Venezuela din ta ɗauka na sulamar babban lauyar gabatar da shari'o'i ta wannan ƙasa Luisa Ortega. A ƙarshen taron da jagabannin ƙasashen nahiyar suka kammala a can birnin Sao Paulo na Brazil, ministan harkokin wajen ita Brazil ɗin Alucio Ferreira yake gaya manema labarai cewa su fa sun gaji da ganin shirmin da ke faruwa a can ƙasar ta Venezuela, wanda ya haɗa da kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili da kuma danne harkokin su jama'ar wannan ƙasa. ita wannan dakatarwar da aka ba Venezuela dai ma ba wato ba sa mata ranar ma da za ta kare ba kuma ma wannan ba shine karo na farko da aka taba dakatar da ita ba an taba dakatar da Venezuela a can baya saboda ta kasa cika alƙawarin da ta dauka kungiyar a jiya sabar ne dai wannan sabon majalisar tsarin mulkin ta Venezuela wacce aka ce aksar wakilanta duk cika kuma goya bayan shugaban Venezuela din ne Nicolas Maduro suka cire ita lawyer din Luis Ortega kuma har suka nada Tariq William Saab ya mai gurbinta a da shi Saab din nan babban jami'in kula da hakokin jama'a na Venezuela ne amma Amurka ta sha zargin sa a can baya da cewa ya kasa yi wannan aikin na kare hakokin mutane to bayan da aka cire ta ne kuma gungun wasu sojoji suka toshe wata Luis Ortega din hanyar shiga ofishin ta Yanzu kuma madugun jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu na Venezuela din Diosdado Cabello ya ce an kai wani hari da ya kira na ta'addanci akan wani barikin soja da ke garin Valencia. To sai dai kuma a sakon da ya kawo kan dandalin sa na Twitter, Cabello, wanda shi ma dai yana cikin rukunin masu goyon bayan shi shugaba Maduro, ya ce sojoji sun shawo kan wani al'amari. Shi al'amarin ya biyo ne bayan wani faifan bidiyo da aka watsa inda aka ga wasu mayaka a cikin kayan sarki na soja. Kuma dauke da manyan bindigogi suna kaddamar da bore akan gwamnatin shugaban Maduro din a can jihar Carabobo dake wato wanda shi garin Valencia din yake a ciki. To muna ba ku labaran duniyar nan ne fa daga sashen sunan mu da Amurka a birnin Washington DC. Pakistan ta yi alƙawari wato ta yi zargin Amurka da cewa ta watsi da zargin da Amurka take mata na cewa ita Pakistan din wai tana tankade da raila idan ta zo maganar kungiyoyin yan ta'adda da take kaiwa farmaki sannan kuma wai tana barin kungiyoyin yan tawaye suna amfani da kasarta wajen kawo makwabciyar ta Afghanistan hare-hare mashawarci kan harkokin tsaro na Amurka HR McMaster Shi ne yake ga wata tashar talabijin ta Amurka cewa gwamnatin Donald Trump tana son kasashe irin su Pakistan su daina ba da wurare da kuma kayan aiki ga kungiyoyin ta'addanci irin su Taliban ko kuma Haqqani. Sai dai kuma kakakin ma'aikatar harkokin waje ta Pakistan Nafis Zakariya ya ga wannan gidan rediyon mu na Amurka cewa ba haka abin nan yake ba. Ya ce Pakistan ba ta nuna bambanci wajen fatattakar yan ta'adda ko waɗanne iri ne. Ya kuma ce kasar shi bata taba ba kuma ba za ta taba barin wata kungiyar mayaka ta amfani da kasar ta ba wajen kai wata kasa farmaki. Dama Amurka da Afghanistan sun dade suna zargin cewa Pakistan tana yakar masu jayayya da gwamnatin wannan kasa kuma tana fatattakar su da kyau. Ana kuma sai ta kyale kungiyoyin ta'addanci na kasa da kasa suna cankarin su ba babbaka. To yanda wannan take faruwa kuma kungiyar Tahrik Taliban ta Pakistan take kaddamar da mujallata ta farko ta mata zallan su inda kuma take amfani da bikin wajen yin kira akan mata da cewa su zo su shiga kungiyar Taliban din ta mayaka mata su sadaukar da kansu su yi jihadi.
Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu tsandama cikin taskar rahotannin mu. Kungiyoyin kare demokradiya da kuma abota kare zaman lafiya da yaki da cin hanci sun yi kira ga amayar da zuciya nesa ga dukkan al'umman Najeriya su kauce abubuwan da ka iya tayar da zaune tsaye. Ga Nasiru Adamu zai kai da karin bayani.
Kuma yadda wata kungiya mai suna Zionist Federation karkashin jagorancin Benjamin Onwuka ta ayyana kafa kasar Biafra har ma da ambatar sunayen wasu da suka hada da yan arewa ta tsakiya a matsayin ministoci. Ga shugaban kungiyar yaki da cin hanci don zaman lafiya injiniya Ahmad Zakarin Goroje ya dace dattawa daga kowane yanki musamman ma yankin arewa ta tsakiyar mai yawan kananan kabilu su kauce wa kalaman da za su iya barin baya da kura.
Zaka ga cewa manya-manyan mukamai da yan arewa suka rike. Yawanci zaka ga cewa daga wajen arewa ta tsakiya din nan sun rike mukamai manya-manya sannan kuma an samu daga cikin su wayanda suka rike kasar gaba daya da shekaru mafi yawa tunda baban gida ya shekara 8 General Yakubu Gawan ya yi shekara 9 sauran bangaren arewa din ba goyon baya suka bashi ne ya kai wannan shekara 9 da ya yi mulki ba babu wani bangare da ya danne wani bangare ban yarda da wannan magana ba inda aka zauna za a yi taro na abin da ya shafi arewa mai kawo inyamirai ciki inda inyamirai suka zauna suna taro akan abin da yake na inyamiranci zaka ga wani mutumin arewa ya je ko ka je koraka za su yi amma a ce mu a arewa za a yi wani taro a kira inyamiri ya zo ya zama yana cikin wannan taro zan sake kira da babban murya matasa na arewa daga Maiduguri zuwa Niger daga Kogi zuwa Kano daga Yola zuwa Sokoto duk inda dan arewa yake inde matashi ne ya santo gaba ta fi yawa a wajen mu
Igwe Martins dan kabilar Ibo ne mai aikin wayar da kan ribar dinkulalliyar Najeriya inda yace talaka ne na kowace kabila zai sha wuya in an bar wannan guguwa
yanzu an fito da political parties zaka gani chairman na arewa secretary Ibo public relations officer Yarbawa kace ana so magana raba kasa ga su suna rudu suna ko ina suna murna kace ana raba kasa Nasiru da shage maka wannan siyasa da kuma mu ba yaro ba ne ko ka kiran ni gobe abun da na ga maka jiya abun da zan ga maka yau kuma suna da gaskiya akwai mutane a majalisa su je su zona su ga musu yawanci wanda suna majalisa ba za su yi da ba saboda mun san su
igwe ke kana nufin masu kudi ko manya na kasar nan da suka dade suna harkar gwamnati kansu a hada yake
kansu a hada yake a Ibo in ka gani a Ibo ya fi yadda da dan arewa Nasiru ba ya munifa mai rike kudi ya munifa sai dai dan arewa rike kudi nyamre kwana lafia ba arewa da zai kwana e ba arewa dukiya shi duka ba sai wani nyamre wanda ina yi harika a gindin shi da sunan kompononi zai kwana lafia so ya za araba kasa ana wannan harika na su ba zai yiwu ba haka aka yi tun aka haife mu kuma haka kasan nan yake kuma haka zai ci gaba
Hausawa dai kan ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja
To madalla a gai da Nasiru a jamhuriyar Niger kuma jami'an kawancin yan ba ruwan mu ne suka koka game da kasa shirye zaben kananan hukumomi a kasar wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mun Barma ya aika mana da karin bayani
Zaɓuɓɓukan shugabannin kananan hukumomi na daga cikin jerin zaɓuɓɓukan da hukumar zaɓe Seni ta shirya gudanarwa a tsarin jadawalin zaben gama gari na shekarar 2016 sai dai bayan kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar rokoki hukumar da bangarorin siyasar kasar ta Niger a taron tantauna al'amuran siyasa sai NDP sun zo da shawarar dage wannan zaɓe domin a cewar su ba su kammala shirye wannan fafatawa ba matakin da kawancan jam'iyyun 'yan ba ruwan mu yace ya fara kai masa iya wuya ga kakakin su Ambali Dodo
kakin aje zabe na 2016 ai Niger ba ta cika matsalolin kuɗi to me yasa bayan wannan zabe da an kai za a ce Niger ta shiga cikin matsalolin kuɗi sai su ga muna ina wannan arzikin Niger sun kasa shi yau a ce zaben kananan hukumomi a ce yau Niger ta kasa yin shi ai ka san ku babban fukin ciki ne cewa da wai rejista na zabe bai da kyau alhali da shine an ka zabe su wannan ba hujja ce ba
matakin da shugaba Isu ya dauka a tsakiyar watan Yuni don dage zaben cike gurbin dan majalisa mai wakiltar Maradi wata hujja ce da jam'iyyun ba ruwan mu suka ce alama ce jam'iyyar PNDS mai mulki na gudun shan mummunan kai
bai son a zo ai wannan zabe babu hujja kaga kenan ya taka kundin kasa tunda gwamnati bai da inci ya tadda wannan zabe kaga ya nuna muna cewa da lalle gwamnatin garin Niger yau tsoron yake yaje zabe a kadashi sun kasa shi yasa muka ce don Allah don Annabi su yi murabus tun ba su kai Niger inda
to amma fa wani kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya Asmanu Muhammadu ya shure wannan zargi
zancen zabukkan nan duk jam'iyoyi waɗanda suke iya kawo wa dan konsaye ko mayor an tattauna da su a fada fara minista bisa taron wanda a cewa sai NDP mun amince mu dukkanmu a yanzu ba iyayen shi saboda matsaloli da tattalin arziki wanda shahi duniya gaba daya sannan shugaban kasa doka ta bashi izini duk wannan konsaye idan suka yi wata 6 ana iya kara musu har da wata 6 har lokacin da za a tiya sabuka
satar mata da yaran nan yan jihar Difa kimanin 39 waɗanda Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su tun a ranar 2 ga watan Yulin jiya wata alama ce da ke nunin an gaza wajen tabbatar da tsaron kasa inji jagoran kawancan jam'iyyu yan ba romu Dr. Adal Rubaid
wani ne can kasar Nasaru akai wata attack ta terrorist da gudu shugaban wannan kasashen hadda namu suke tahiya su je su yi ta'aziya na diyam an ka doki bai kamata ba a yi shiru bisa wannan magana ya kamata president ya huto ya gwada tausayi ga wannan abu
to ya daki shi yasa inda ruwa suke yoyo shugaban kasa shi a shugaban kasa kuma shi ya san matsalolin kasa shi san da kasa take ciki kowa ya ji shekaran jiya rana 3 ga wata na ut shugaban kasa message a la nation da wannan zanci ya fara
a baya-bayan nan kawancan FRDR na jam'iyyun adawa ya zargi shugaba Isuhu da laifin cin amanar kasa domin a cewar su rashin shirye zaben cike gurbin dan majalisa mai wakiltar maradi tamkar bijirewa umarnin kotun tsarin mulkin kasa ne sai dai kan wannan zargi har yanzu ba wata amsa a gwamnatance ko a jam'iyyance Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule daga jamhuriyar Niger kuma sai mu koma kwacciyar ta Najeriya inda gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin dashen itatuwa domin shawo kan matsalar kwararar hamada a jihar Gombe ga Abdul Wahab da karin bayani
Karamin minista ma'aikatar muhalli na tarayya Ibrahim Usman Jibrin shine jagoranci shirin dashen itatuwan wanda aka gudanar a garin Bojude dake karamar hukumar Kwamiya jihar Gombe
jihar Gombe tana daya daga cikin jihohin da suke fuskantar hatsarin gurbatar hamada shi yasa muka zaɓi Gombe gwamnati kuma ta yarda kuma gode mu
a Najeriya ana da kasa wanda yake yawanci gurbatar hamada na mana illa shin a gwamnatance menene gwamnatin tarayya take gurin
wayar da kan jama'a kamar da kaga mun sako su daga Abuja gwamnatin jihar Gombe
to akwai wani abu daga ƙarshe kenan wanda kuka shirya nan musamman
mun shirya baiwa mutane iri da yawa wanda za su shuka ga ƙara talafa wa muhalli din kuma za mu ci gaba da yin haka
gwamnatin jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo Talban Gombe ya jaddada muhimmancin yaki da kwararowar hamada
to kamar da kuka gani mun taro domin kina na dasa itatuwa wadda gwamnatin tarayya take jagoranta a cikin Gombe state tare barazana ta hamada da kuma sauran matsaloli da suke tattare da irin bayan shuka mun zo ne mu fadakar da al'ummarmu na bukatan dasa itatuwa da rashin sare su kuma mun zo ne domin mu tabbatar wa gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci da waɗansu ma duka cewa mu gwamnatin Gombe a shirye muke domin mu tallafa wurin kowane irin kudiri gwamnati ta yi wadda zai taimaka mutanenmu a cikin Gombe state.
Kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar Gombe Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustapha alkebban Kattingo ta ce ana kokari domin samarwa talaka da makamashi mai sauki domin hana sare itatuwa barkatai.
Ana duba abin da ke talaka da yake kauye zai same shi kuma zai iya amfani da shi. Akwai wannan muna ta kasan da rana ba su yansa zafi ba sannan kuma shi wannan bawa da ke shi ma abu ne da ake zubarwa kusan dai ba amfani ba ake da shi kuma ba zai aka gano amfanin shi ta wurin wannan cookin soap din ba sannan kuma akwai wani soap shi ma irari kamar kwaya uku in aka saka zai iya dafa abinci ne kan zai da kinyan shi ne sai yakan iya dafa abinci mutane da su sai gidi
Alhaji Babayo Aliyu Usman shine shugaban kungiyar Jewel Habitat da ke yaki da gurbatan muhalli ya bayyana gudunmawar da za su bayar a wannan fanni.
Jewel Habitat ta kokari ta ga ta wayar wa jama'a kai ta fahimci gujewa gini akan hanyar ruwa da kuma dasa bishiyoyi da kuma kaman hade na yake ta zuba shara a cikin kiyan mutane suka zuba shara a cikin incinerators ba a cikin kwabotoci da kuma hanyoyin ruwa da zai blocking ba.
Alhaji Abdullahi Isa shugaban masu sana'ar bola jari a jihar Gombe ya shaida mini irin hubbasa da suke yi don kare muhalli.
Kullum a cikin kare muhalli muke domin sana'a da muma da ka gani din nan gaba ɗaya ka cokar ɗinta ta ƙare a wajen kare muhalli ne. Kuma ta har kiwon lafiya duka tana ciki.
Wani matashin ɗan siyasa Shafiu Idris ya ce sare itatuwa a wasu ƙasashen laifi ne.
To sare itatuwa saboda waɗansu ƙasashe baka isa ka je ka cire koda gindi ɗaya na bishiya ba ma in ka cire doka ne kama ka za a yi. Amma mu a ƙasar nan haka ake bari a yi ta cire su ba bisa ƙa'ida ba sannan kuma ba a dasa su to lalle fa wani abu muna cikin barazana ba na wasa ba.
Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab a jihar Oyo kuwa rundunar 'yan sandan jihar ce ta gabatar da wasu 'yan fashi da ta kama ga manema labarai wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta gabatarwa taron manema labarai wasu masu aikata laifuffuka su goma ciki har da ƴan fashi da makami. Commissioner ƴan sanda na jihar Oyo Mr. Abeodun Odude ne ya gabatarwa taron ƴan jarida masu aikata laifuffukan a hedkwatar ƴan sanda dake Elele Ibadan.
It is customary for citizens to express some fears of criminal activities. We want to assure you that we are determined to allay such fears by insulating the from any form of criminal activities.
Commissioner ƴan sandan na jihar Oyo yace yawanci kusan al'ada ne ga jama'a su rinka yin fargaba kuma su suna jin tsoron masu aikata laifuffuka, amma muna baiwa jama'a tabbacin cewa babu wata fargaba domin ƴan sanda za su tabbatar da hana aikata laifuffuka a fadin jihar Oyo. Commissioner ƴan sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don tabbatar da cikakken tsaro a fadin jihar. Daya daga cikin waɗanda ake zargi da aikata laifuffukan, Shegun Adebirgwe, ya amince da aikata laifin.
After I left Hapless, I went back after 4 years. When I got there, she was out of the country. I went to the house, and meanwhile, when I was staying with her, I knew where the keys were kept. So that was how I gained access and also got the property.
Shegun Adebirgwe ya ce ya zauna a gidan wani mutum a bara a Lagos. Bayan shekaru hudu ya koma gidan a Lagos, bai same shi ba. Ya tafi kasashen waje da yake ya san inda yake ajiye makullan gidan, sai ya dauka ya buɗe gidan ya kwashe kayayyakin gidan kafin a kama shi a Ibadan. Ababen da anka samu ga waɗanda ake zargin sun hada da bindigogin gargajiya biyar, harsasai, motoci da babura da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:21 na safe. Ga shirin mana gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. A cikin shirin namu na wannan makon, shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanar da wani kudurin doka wanda zai daƙile adadin mutanen da ke shiga ƙasar bisa ka'ida da tsaurara matakan mallakar katin izinin zama na dindindin a ƙasar, wato green card. Sannan za ku ji cewa bayan da aka samu wani ɗan hargitsin sauyin mukami a fadar shugaban ƙasar ta Amurka, shin ko yanzu gwamnatin ta Trump za ta samu daidaito bayan watanni shida da shugaba Trump ya kwashe yana fuskantar matsaloli? Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To, a farkon makonnin ne fadar shugaban Amurka ta White House ta bude wani sabon babin shugabancin ma'aikatanta a ƙarƙashin jagorancin General John Kelly mai ritaya, wanda Trump ya nada a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar White House bayan da ya jagoranci ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security. A lokacin nada Kelly, Trump ya jaddada taken nan nasa na farfado da martaba Amurka.
Za mu aiki tukuru, za mu farfado da martabar Amurka. Komai ya ta'allaka ne akan farfado da martabar Amurka. Abinda za mu yi kenan.
Great again, that's what we're going to do.
Shi dai Kelly shi ya mai gurbin Ryan Priebus, wanda suka yi sa'insa da Anthony Scaramucci, wanda shi ma Trump ya sallama kwanaki kadan bayan da nada shi a matsayin daraktan yada labaran fada ta White House. Nadin da ya sa shi Scaramucci ya yi ta koda shugaba Trump.
I love the president.
Ina son shugaban.
An dai kori Scaramucci ne a ranar Litinin, ranar da Kelly ya fara aiki, wata alama da wasu ke ganin na nuna cewa da gaske yake yi wajen kawo ƙarshen yamutsin da fadar ke fuskanta tsawon watanni shida da suka gabata. Chris Whipple, wani marubuci ne da ya taɓa rubuta littafi kan muhimmancin shugaban ma'aikatan fadar White House.
You can't run the White House the way you run a Manhattan.
Ba zai yiwu mutum ya shugabanci fadar White House kamar yadda zaka tafiyar da ragamar kula da kamfanin rukunin gidaje da ke Manhattan ba, saboda yawan masu ba da shawara da ke zuwa suna tafiya ba tare da takamaiman wani da zai rika ba da umarni ba, ko kuma wani da aka nada domin tabbatar da aiwatar da manufofi.
To sai dai duk da wannan hatsaniya da ke faruwa a fadar ta White House, shugaba Trump ya yi kimimin cewa babu abin da ke faruwa a fadar. Cikin watanni shidan da ya kwashe yana mulki, shugaba Trump ya fuskanci matsaloli da dama da suka hada da raguwar farin jininsa a idon jama'a da kuma binciken katsalandan din Rasha. Baya ga haka, Trump ya fuskanci turjiya daga 'yan majalisar dokokin kasar waɗanda suka yi watsi da shirin sauya dokar da ke tafiyar da tsarin kiwon lafiyar kasar. Sai dai duk da haka, Trump ya ci gaba da kokarin jan hankulan magoya bayansa, kuma da yawa daga cikinsu suna ci gaba da kasancewa tare da shi.
We
Akwai bukatar mu goyi bayan shugaba Trump yana iya bakin kokarinsa.
Wasu masu fashin baki na ganin watakila General Kelly yayi yunkurin takawa shugaba Trump burki musamman kan yawan shiga shafin Twitter da yake yana aika sako. Kyle Kondik malami ne a Jami'ar Jihar Virginia.
If he could ever sort of discover some tranquility, I suspect that the public might.
Idan har zai kokari ya samu natsuwa, ina da yakinin cewa jama'a za su yafe mai, amma kuma ba mu ga hakan ba a cikin lokacin da ya kwashe yana shugabanci.
Yanzu dai za a tsaya ne a ga irin yadda tafiyar Trump da Kelly za ta kasance a kwanaki masu zuwa, yayin da Trump wanda shine shugaban Amurka na 45 ke kokarin neman bakin zaren tafiyar da kasar bayan watanni shida da ya kwashe yana tagatagar gudanar da mulki. Ba dai bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya goyi bayan wani kudurin doka da zai rage adadin mutanen da ke shiga kasar bisa ka'ida tare da haɗin kan wasu sanatoci ƴan jam'iyyar Republican biyu da suka tattauna da shi a fadar White House. A farkon shekarar nan, Senator Tom Cotton da David Perdue suka gabatar da wani kuduri da zai rage adadin bakin da ke shiga kasar daga miliyan 1 zuwa 500,000 a kowace shekara. Kudurin dokan har ila yau zai nemi a rage adadin ƴan uwan bakin da ke shiga kasar da kawo ƙarshen shirin tambola na lottery da kuma tsaurara matakan mallakar katin zama a Amurka na dindindin wato green card.
This legislation wannan doka za ta nuna yadda muke tausaya Amurkawan da ke faɗi tashi a rayuwa.
To sai dai tuni wannan yunkuri ya janyo kace na ce inda wasu suke kallon matakin a matsayin na nuna wariya. Amma wani babban jami'in fadar White House Stephen Miller ya musanta wannan ikirarin.
The notion that you think that this is a racist bill
ikirarin da kuke yi na cewa wannan mataki ne na nuna wariyar launin fata ba daidai bane kuma cin fuska ne. Gaskiyar maganar ita ce adadin mutane da aka haifa a nan waɗanda asalin su baki ne ya rubanya tun daga shekarar 1970 kuma tsarin nan na bada katin izinin zama na dindindin wato green card shine ya bada wannan damar.
Amma Senator Lindsey Graham wanda kusa ne a jam'iyyar Republican ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa idan wannan kuduri ya zama doka zai shafi tattalin arzikin jihar ta North Carolina wacce ta dogara da gudunmawar da baki ke bayarwa. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suke ɗawainiyar kawo muku wannan shirin ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To madalla a gaida da Muhammad kafin mu karkare shirin ga Aliyu ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Duk da gurbin fara da wanda kuma kai gare su kafin a tsinke mu a farko. Wato mun so ba ku labarin cewa kungiyar Tahrik Taliban ta Pakistan ta kaddamar da mujallata ta farko ta matan zallan su inda take amfani da bukin wajen yin kira akan mata da su zo su shiga cikin kungiyar mayakan ta mata. Su sadaukar da kansu ga yin jihadi. Ita dai wannan mujallar an rada mata sunan Sunnat Kaulaha wanda aka ce sunan wata jaruma ce da aka yi lokacin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad a duniya. Ana kuma ganin kaddamar da wannan mujallar a matsayin wani sabon yunkurin kungiyar Taliban rashin Pakistan din wajen kaiwa ga miliyoyin matan Pakistan da ganin cewa ta janyo ra'ayinsu su zo su shiga cikin gugurmar da kungiyar ke yi. Sannan rundunar sojan Amurka ta ce ta hakura za ta watsi da kokarin da take na neman zuwan sauran sojojin Amurka guda uku da suka sarbanta bayan da jirgin saman su ya fada a cikin teku a ƙasar Australia jiya Asabar. An dinci sa a samu sauran sojojin kundin bala su 23 da ke cikin wannan jirgin wanda samfurin MV-22 Osprey ne da ya auka a cikin teku.
To masu sauraron mu da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin. Yanzu madadin Aliyu Mustafa Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma Shuba Hero Jodone wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.